sakani tunani kijirani be zane jelala ko me zafi sanyi zane iso gunki er guda daya haske tamkar tauraro a kin yi kwalliya haske zuciya ni kan gece abar kula ba ni fariya ba ni jinkira soyayya tana zuciya ke nake jira zuci banzuma we will love you baby ba fada ke